الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha. Wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكرات وندي قباتا دتي مقوى الله سبحانه وتعالى منا تكين فوائد مهمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الأمة وندي من بجي فائد ودي قدابيو wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon alfa'idatu thalitha, fa'ida ta uku daga cikin fa'idodin da ya kamata a ce mun fahimce su mun gane su. Malam yace wayar alqari'u aidan, alqari'u wato mai karatu wanda yake karanta waɗannan sigogi na salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam, wato hallo dai zai ga cewa annahu laysa fi shay'in minha lafzu as-siyada, annahu laysa fi shay'in minha lafzu as-siyadati, wato babu inda lafzin shugabanci yazo a kowace hanya daga cikin hanyoyin sigogi na salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Babu inda za mu ga cikin waɗannan wanda malam ya zano wanda aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, babu inda lafzu as-siyadati ya shigo a kowata wato hanya daga cikin hanyoyi dinnan na riwayar salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ce walidhalika ikhtalafa al-muta'arrikhuna fi mashru'iyyatiha, wato saboda haka ne ma al-muta'akhiruna wadanda suka zo su daga karshe-karshe yan baya tun daga karni na hudu suka yi sabani fi mashru'iyyati ziyadatiha, cikin shar'ancin ƙarin lafazin sayyidina. Lokacin da mutum zai yi salati shin zai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ko kuma a'a ba zai ce ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ba zai zo shi da lafazin as-siyada ba. Fi salawatin ibrahimiyya, a cikin salati na wato ibrahimiyya, wato salatu ibrahimiyya shi ne irin waɗannan duka wanda muka zana din nan. Wala yattasi'u al-majalu al-ana linufassila al-qawla fi dhalik, yace wannan faje a yanzu ba zai ba mu damar mu faifaye magana ba dangane da abin da ya shafi wannan sabani na al-muta'akhirun na malamai yan baya-baya, tunda saboda ba a samu ba daga can su al-mutaqaddimuna ba a samu ba lafazin as-siyada karara daga bakinsu wanda ya zo shi. To da haka sai ya zamanto al-muta'akhiruna sun yi sabani shin za a yi ko ba za a yi ba. To Albani ya ce majal fajan nan na fawa'idu as-salati ala nabiyil umma ba shi da faɗin da za mu ce sai mun shimfiɗa maka sabanin na malamai, mun kawo maka sabaninsu ɗaya bayan ɗaya, ga yanda waɗancan suka tafi, ga yanda waɗancan suka tafi, ga yanda waɗancan suka tafi. Amma wa zakara man zahaba ila adami mashru'iyyatiha, waɗanda suka tafi zuwa ga rashin shar'ancin zawwa da sayyidina, ya ambata cewa ittiba'an li ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-kamili ummati, saboda bi ga karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikakke ga al'ummarsa. Ma'aiki alaihi salatu wassalam da ya karantar da al'ummarsa wajen abin da ya shafi mai salati, to bai ambaci ba lafazin sayyidina. To sai ya zamanto waɗanda suka tafi akan cewa bai dace ba a shigo da lafazin sayyidina cikin wato salatu ibrahimiyya, wato sun kallaci yanda ma'aiki ya karantar shi ya kamata a takaita a kan shi kada mutum ya shigo da wani abu. Hina su'ila an kayfiyati salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lokacin da aka tambayi ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam dangane da kaka za a yi mishi salati kamar yadda yake cikin littattafan na sunna, fa ajaba amiran bi qawlihi qulu allahumma salli ala muhammad. Wato ma'aiki alayhi salatu wassalamu sai ya amsa musu wannan tambaya da suka mishi, halin kasancewar shi yana mai umartar su da cewa ku ce allahumma salli ala muhammad, ya ce allahumma salli ala sayyidina muhammad ba. Mun gane? Walakin ni uridu an anqula ila alqurra'il kiram huna ra'ay alhafiz ibn hajar al-asqalani fi dhalik. Albani yace sai dai ni ina so anan wato in ciro muku kai tsaye in dakowa alqurra'ul kiram ila alqurra'il kiram zuwa masu karatu wanda suke masu karamci, anan ina so in ciro musu ra'ayin da babban malami na musulunci ya tafi akai alhafiz ibn hajar al-asqalani fi dhalika dangane da abin da ya shafi dawwa da lafazi na asiyada a cikin salati na ibrahimiya da kuma rashin dawwa da shi wanne yafi. Bi itibarihi ahadu kibari ulama'i shafi'iyyati aljami'ina bainal hadith wal fiqh, duba da cewa wato ibnu hajar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na shafi'iyya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su bangarorin nan guda biyu, ya hada bangaren abin da ya shafi sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu hadda ta ibnu hajar. A wannan zamani ba za a samu mai hadda irin ta ibnu hajar. Na'am. Wato ibnu hajar Allah ta'ala ya ba shi hadda sunna fiye da yanda mutum yake tsammani. Wato za mu ga cewa su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da ibnu Majah za a kaman kawai a tsakankanin idanuwan shi suke. Idan kana karanta sharhin da yi wa Sahih Bukhari Fathul Bari nashi za ka gano haka. Za ka gano hatta Bukhari din ba wai nusa ɗaya ba ya kalla ya karanta ya yi mai sharhi. Ya kallaci nusa kofi-kofi na Bukhari ba ɗaya ba, ba biyu ba uku ba. Wanda dama kuma a haka ne zai tabbata cewa ka karanta Bukhari. Idan ka karanta Bukhari da nusa guda ɗaya ba lallai ba yake nuni akan cewa ka yi haɓa da dukkan alfaz da suke cikin Bukhari. In ba ta yunaniya ka ɗauka ba wanda ana karantawa Ibn Malik wato yana yi mata aiki. Amma za mu ga cewa Ibn Hajar in ka ɗauka waɗannan kutubu sita ɗin nan, al-kutubu sita ɗin nan gabaki ɗayansu lokacin da kake karanta Fathul Bari za ka ga duk wata riwaya wanda ta zo a ce ya yi ishara zuwa gare ta kuma ya mata sharhi. Mun gane? To Ibn Hajar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi baiwa ta bangaren abin da ya shafi haɗawa tsakankanin hadithi da kuma fiqh, fahimtar sunna ɗin ta ma'aiki alayhi salatu wassalam da kuma fahimtar maganganu na malamai magabata bangaren abin da ya shafi mazhabarsa da kuma sauran mazhabobi. Faqad sha'a lada muta'akhkhir ash-shafi'iyyati khilaf wa hadha at-ta'lim an-nabawi al-karim, wato haƙiƙa sabanin wannan karantarwa ta ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda yake mai karamci, wannan karantarwa sabanin karantarwar ma'aiki alayhi salatu wassalam ta yadu a wajen waɗanda suka zo daga ƙarshe daga cikin mazhabar al-Imam Shafi'i, wato ayyin Shafi'iyya waɗanda suke al-muta'akhiruna. Saboda al-mutaqaddimuna, idan ana magana akan al-mutaqaddimuna shine zuwa ƙarshen shekara 300. Shekara 300 cicif wanda ya rasu kafin shekara 300 shi ake ce mai al-mutaqaddimuna. Wanda ya zamanto an haife shi kafin shekara 300 amma ya rasu bayan shekara 300 da lokaci mai tsawo, wannan zaka saka shi cikin al-mutaakhiruna. Za mu ga cewa hatta irin su Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari ya rasu hijira ta ma'aiki tana 311. Ba ta shi zaka saka shi cikin al-mutaakhiruna. Cikin wanda suka rasu bayan 300 wanda zaka saka su cikin al-mutaqaddimuna shine akwai Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Ya rasu hijira ta ma'aiki tana 303. Shi wannan ana saka shi cikin waɗanda suke al-mutaqaddimuna ne saboda Allah Ta'ala ya arzuta shi rayuwa mai tsawo. To kusan shekarun da yayi kashi 15 cikin 16 daga gabaki da yayi ta ne a cikin shekaru 300 kafin ya rasu. Mun ga yanda kyau ya ma faka ne saboda ina ga Nasa'i rayuwar da ya kai wajen shekara 80 ba kadan a duniya. Sai da mutum iya shekara 3 ce ya kara akan shekara 300 cikin shekarun nan nashi. Sai da mun to malamai sun saka shi cikin al-mutaqaddimun sun saka shi ba cikin al-mutaakhirin saboda bai dauki ba lokaci mai tsawo cikin shekara ta 300 da ta haura. Mun gane saboda manzo Allah ya ce khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. To qarni shi kuma shine kamar yanda malamai suka yi mai isa'i shine qarni shekara 100 kenan 101 102 103 wadannan ana ce da su al-mutaqaddimun sai kuma al-mutaakhirin. Mun gane na'am. To waɗanda suka biyo baya daga cikin mazhabar al-Imam Shafi'i to sabani mai yawa ya afku a tsakankanin su ya yadu a tsakankanin su sabanin karantarwa ta ma'aikiyar da sallallahu alaihi wasallam wajen abin da ya shafi lafazin as-siyada suna zawwa da shi ga idan za su yi wa ma'aiki salati. To fa qala al-hafiz Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Gharabili wato wannan babban malami al-Hafiz الحافظ محمد بن محمد ابن محمد الغرابيلي wanda wakana mulaziman ibn hajar ya kasance mai lazumtar malamin sa ne ibn hajar ne al-asqalani qala rahimahullah ya fada Allah ta'ala ya ji gansa da rahama wa min khatihi naqaltu albani yace daga rubutun sa ne ma na ciro maka wannan magana asan akwai al-makhdudat khat wannan irin rubutu da muke karanta wannan ba na albani bane kun gane na'ura ta mai aiki to saboda wancan lokacin ma kuma rubutu nasu ba za ka ganshi daro da roba irin yanda za ka ga na'ura din nan yanda yake a wancan lokacin ba kowa bane daga cikin su ya iya rubutu in ka roga rubutu Ibn Taymiya Allah ta'ala jikansa da rahama ba lallai bane dan ka dan iya karanta wadannan littattafan ka iya karanta littafin shi iya kai kai karanta khab nasar rubutun sa na hannu wani shi a wancan lokacin yana rubutu kuma Allah ya hore mai kalamin sayyad yana da kai rubuce rubuce sosai yanda za ka cewa kaman tahiyar tsutsa ta yake a wani gurin to amma irin daliban shi wanda suka fahimci yanda yake rubutu yanzu in ka tafi likita in wadansu daktarorin suka maka takarda ta ka je ka sayi magani a donosku eh kawa wani wanda ya shekara 10 yana karatu a jami'a inde ba bangaren shi bane sai ka ta karanta ci kai wannan abin na kasa gane a ce akai ko a ko kuma menene wannan ne yare ka dai amma kana zuwa wajen wanda suka san kwadi zai ce kaza ake nufi kaza ake nufi sai ya dako ya tattaro ya kama ka mun gane da kyau to shi yasa to irin khat na malami kuma ka gani daga rubutun shi wanda wannan yake nuni akan cewa tabbas ba wani abin da aka kara ba abin da aka rage nashi ne wannan gashi na kuma da ana samu irin in ka tafi kashi na kasa yace wa min mahfuzatil maktabatil zahiriya ya daga cikin abin da al-maktabatul zahiriya ta taskance su ta kiyaye shine akwai wannan khat nasa wa huwa min mahfuzati al-maktabatil zahiriya yace wa su'ila ayil hafiz ibn hajar amta Allahu bi hayati an sifatis salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibn muhammad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace an tambayi malamin mu al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah tabaaraka wa ta'ala wato ya jiyar da shi dadi da rayuwarsa wajen yi wa addini na musulunci hidima an tambaye shi dangane da siffar salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallah ko a wajen sallah sawa'un diddai ne dila bi wujubiha aw nadbiyatiha wato an ce salati ga ma'aiki wajibi ne a cikin sallah ko mustahabbi ne to an tambaye shi kaifiyar yanda za a yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam salati hal yushtaru fiha an yasifahu sallallahu alaihi wa sallama bi siyadati shin an shartanta a cikin salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda zai yi wa ma'aiki salati ya siffanta ma'aiki alaihi salatu wassalam da lafazi na as-siyada a cikin salati yace allahumma salli ala sayyidina muhammad Allah kai salati akan shugaban mu Annabi Muhammad ma'aiki ya tabbata shi sayyidi ne ya fada da kansa a cikin hadisi amma ba hadisan da suke magana akan salati ba bazala ya ce ana sayyidu waladi adamu yawmul qiyamati wala fakhar hadisi yana cikin sahih Muslim sannan kuma ya faɗa ana sayyudun nasi yawmal qiyamati wala tadruna dhalika yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina hadithan Abu Hurairah wanda yana cikin Bukhari da Muslim da haka lafazin as-siyada yazo ba a hadisi dayo ba a hadisi biyo ba a hadisi uku ba amma kuma ba bangaren abin da ya shafi salati ga ma'aiki ba to shin an shardanta ga dukkan mutumin da zai yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu salati sai yazo shi da lafazi na as-siyada ya tabbatar wa ma'aiki shugabanci shugaba ne a wannan gida na duniya shugaba ne a lahira tatihu bihi dunya wa ukhra wa barzakhu ko kuma a'a ba zai zo da shi ba ka an ya kula matsalan kamar ya fada ga misali yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah kai salati ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko yace Allahumma salli ala sayyidil khalq ya Allah kai salati ga shugaba na talikai ga baki ɗayan su saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine sayyidul khalq shugaba na talikai ga baki ɗayan su ka dauka talikai dama bil adama Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita su akan dewa daga cikin abin da ya halitta ko walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila shi yasa ma malamai suke da sabani shin al mala'ikatu afdalu amil bashar mala'ikai sun fi daraja a wajen Allah ko bil adama sun fi daraja a wajen Allah wannan akwai sabani mai girma tsakankanin wanda yafi daraja in gane da kyau duba da cewa a cikin bil adama akwai wadanda ba wanda ya kai matsayin su a cikin mala'ikai in ka dauka ma yake alaihi salatu wassalamu cikin mala'ikai gabaki ɗayan su ba wanda yake da matsayin irin nashi a wajen Allah sai da mun tunda an samu cikin bil adama wanda ya taka matsayin da cikin mala'ikai ba wanda ya kusance shi ma mun gane da kyau walam yudaluhu fi ilmin wala karam to ba wanda ya kusanci ma'aiki alaihi salatu wassalam wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba wanda ya kusanci ma'aiki wajen abin da ya shafi daraja to sai zaman to aka ce bil adama sun fi wato mala'ikai daraja mun gane da kyau to sai zaman to ma'aiki alaihi salatu wassalam kowace halitta cikin halittu na Allah ba wanda yake da kimar sa to zaka ce Allahumma salli ala sayyidil khalqi ya Allah kai salati ga shugaba na talikai ga baki ɗayan su au ala sayyidi waladi adama ko kuma ka ce Allahumma salli ala sayyidi waladi adama ya Allah kai salati ga shugaba na ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam saboda manzo Allah ya ce adam fa min siyahu tatadwai da annabi adam da waɗanda suke bayan shi duk ƴaƴan shi ga baki ɗaya karkashin tuta ta suke a gobe kiyama mun gane da kyau to zamu ga cewa hadithin wato as-siyada yazo shi hata cikin sunan yazo shi cikin hadithin Ubay ibn Ka'ab wanda yana cikin Jami'u Tirmidhi da wadansu daga cikin littattafai aw yaqtasiru ala qawlihi ko kuma zai takaita akan fadar shi da aw yaqtasira an yasifu halu ishrabu an yasifu bi siyarati aw yaqtasiru ala qawlihi ko kuma ya takaita akan fadar shi yace Allahumma salli ala Muhammadin ba sai yazo da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba wa ayyuhuma afdal aka ce wa Ibn Hajar daga cikin su waɗannan lafuzan guda biyu da zawwa da lafuzin siyada a cikin salati da rashin zawwa da shi wanda yafi al itiyanu bi lafuzin siyadati li kauniha sifatan thabitatan lahu sallallahu alaihi wa sallam zawwa da lafazi na as-siyada saboda kasancewar ita wannan sifa din ta as-siyada sifa ce wanda ta tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a hadisi ɗaya ba a hadisi biyu ba a hadisi uku ba a hadisi hudu ba ta zo ta hanyoyi da dama aw adamu al-itiyani bihi ko kuma rashin zawwa da wannan lafazi na as-siyada li adami wurudi zalika fil athar saboda hakan din bai zo shi ba a cikin wato hanyoyi wanda suka tabbata na salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam cewa an siffanta ma'aiki da sayyid a cikin salati a gare shi fa ajaba radiyallahu anhu ibnu hajar Allah ta'ala ya yadda da shi wato sai ya amsa yace na'am ce tabbas ittiba'ul alfadil ma'furati arjah wato bin lafuzza waɗanda aka rawaito su aka ciro su daga magabata kai biyayya kada ka kirkiri naka ka shigar da shi cikin wannan lafuzza nasu wannan shi ya furin jaye yin aiki da abin da ya tabbata al-ittiba'u aula min al-ibtida'i a bangaren shari'a saboda komai umarnin da aka yi maka shine ka bi ba wai ka zo da sabon abu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wato bangaren shari'a ba abin da aka ce maka ka kirkiro ka shigar da shi cikin shari'a komai kamil ne a cikin shari'a jahis ne komai a shirye yake kawai doka zaka yi kai aiki amma bangaren duniya abin da ya shafi harkoki na duniya to ana so kuma ka zamanto mai kirkirowa ka zamanto mubtadi'i a bangaren abin da ya shafi harkoki na duniya bangaren abin da da sai mu haɗu mu goma zami idan zaka iya kirkirowa abin da kai ɗaya zaka iya yin sa wannan aiki misali zamu ga cewa in muka doka noma da gonar da mutum goma zaka zuba su kwana biyar suna maka aiki to za ku guraren da an samu injin da a rana ɗaya zai mutum ɗaya zai tafiya maka wannan aikin da wannan injin kuma aikin da zai maka mai kyau yafi yanda waɗannan mutum goma za su kwana biyar suna maka aikin mutum hamsin ne amma kuma an zo da wani inji wanda zai maka noma mai kyau cikin wuni ɗaya zai maka noman gonar gabaki ɗaya sannan kuma in ka ɗauka kafin a yi shuka dukan ƙasa da za a yi a tasa ƙasa da sauransu za mu ga cewa a wancan lokacin babu irin injin da ake irin wannan hannu ne kawai zai je ya aiki da kanta da sauransu mutum ya wuni yana yi ya gaji amma bai wuce ya rabin gona ba amma yanzu sai ka zo ka kaje da inji cikin awa ɗaya ka tada gonar gabaki ɗayanta mun gane kaga wannan an zo da ci gaba haka yanzu ka ɗauka bangaren abubuwan da ya shafi gine-gine da sauransu waɗannan duka abin da ya shafi harkokin duniya ne in ka ɗauka abin da ya shafi a alatu na abin da ya shafi attanakulat kayan safari daga wani yanki zuwa wani yanki daga wani gari zuwa wani gari daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa a wancan lokacin iya abin da ake bulaguro da shi irin waɗannan dabbobin ne irin dawakai raƙuma jakai da sauransu to sai zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ci gaba da sauransu an samu irin abin da daga wannan garin zaka tashi ka tafi wancan garin da tun kafin karta don ka ɗauka kar wajen 2000 ina gani ta zo ta ko wajen daimil ne ta zo ta wajen daimil da dan wani abu kadan da su garba mai saje duk wadancin su ne farko to amma kaga yanzu su ba ka majin ambatan su wanda bai wuce shekara 20 ba in ka ce mai garba mai saje sai ya ce maka mai garba mai saje su ayir transu ayir ku sai ayir wadancin su ne ɗaya awail to amma yanzu kaga wadannan sun mutu ba a jin ambatan su haqqun ala llahi allahu yartafi ashum min ad-dunya illa wa ba mun gane da kyau to kaga tunda lokacin ana tafiya in za a je Niyami ba zan can zuwa kwana ɗaya bane da ba za ka hawo mota ce ta kasuwa ka zo ka ko nan mara daga kwana ko ka je kwanni bayan kwana uku ne za a ji labarin cewa kun isa Niyami ba wai za ka yi kira baka kuɗi za a ji labari ne kun isa Niyami aka zo hadda telefon gidan wani da telefon za a zo a ce an ji muryar wani hal alaka tsalle lokacin da aka ce mai kallo ya zo shi za a zo a kawo muku mai kallo daga Saudiya a zo ka bada dala biyu kaɗan kalla minti uku a mishi dala biyu ka ta mutu shi kenan a zauna lafiya ba yanda ka iya kuma waɗanda duka ci gaba ne a lokacin tun da wancan lokacin babu shi a ce ga Mas'udu yana shan nono ga kaza duk a raka nuna maka har ka raka ihu in ka gani aka zo ana nan salula ta hoto salula inda in gurin da kake ba tudu ne sai ka je gurin tudu za ka yi waya ci gaba ya zo shi a wannan lokaci ara kallon mutum yana waya shi kadai yana magana eh ga nan na zo guri kaza a ce magarcin banza waya zai wa dabara ba waya ba komai a cikin wani abu na shi ce waya yana magana da wai wanda yake garin maradi ko kaza ana na har ta kai ya zamanto kana daki a kwance za ka yi waya da wanda yake Niyami kuma an gaskata ci gaba ya zo shi ana na har ta kai kana a fil video da wanda yake wato wata kasa ba wai wanda yake kasar ku ba wanda yake wata kasa zaka ce gashi ka ganshi kiri da kiri wannan duka abin da ya shafi ci gaba ne to ana so bangaren duniya ya zamanto ta waye kana zawa da ci gaba abin da ya zamanto ya kawo mana wato wanda sai mu haɗu mun sha wahala da ce muke yi to kai ka samu ka sauƙaƙe hanyar ka sauƙaƙe mata tsawo sai ya zamanto ka kawo ci gaba a wannan bangaren amma a bangaren abin da ya shafi addini ba a buƙatar wannan ba a buƙatar a ce yanzu addini gashi sai ka shigo da wani abu saboda ibada duk abin da ya shafi ibada tauqifiyya ce amma bangaren abin da ya shafi harkar duniya mazala ce antum a'lamu
lamurin duniya ku kun fi ni sanin abin da ya shafi lamurin duniyar ku kamar yadda yake cikin hadisin Anas da Aisha wanda yana cikin sahih Muslim ku gane da kyau kuma hadisin Abu Talha manzo Allah ya ce idza haddathukum bi shay'in 'anillahi fakhudhu bi wa idza haddathukum bi ra'yin fa inna ma ana basharun indai na baku labari game da Allah indai umarni na baku a addini na fada muku to ku yi riko kankamo da shi ko wasa karfi da shi amma abinda na baku na abinda ya shafi ra'ayi ne na lamarin da mantakewa ta duniya yau da gobe to ni ma bil adama ne zai iya yiwa abinda bangaren ci gaban duniya saboda ne bin jarraba ba lokacin da suke buga tilini yace to ai wannan shi baya ganin zai amfana da wani abu da suka bari sai zamanto kuma ya fara shiru ya fara lalacewa irin yanda idan mutun ya bar gonar shi tayi shaya mun gane cewa ya akwai hamba ma da take fitowa ko wanda za ka kamar hadisi amma kuma sai ka gani ba ɗiyan hadisi za ta yi ba ga ta nan ta girma ta cika gonar amma hamba ma ce mun gane to sai sai ka gani dinan da su irin haka ne yace lafiya ma wannan yace mali na khaliqu yace ya rasulullah kai kace kaza kace kaza kace kaza yace ai ba wani amfani da yace to ai ni a iya tunani na ba sai haka yake ba mun gane da kyau sai zaman to bangaren duniya ana so ya zama to mun zama al-mubtadi'u masu zowa da sabbin abubuwa dinda menene aka tsere mana a yanzu za a ga cewa akwai garin da kasar da in ka je kai yanzu bangaren abin da ya shafi nukiliya yanzu da yaki da takobi da sauransu ne ake fita za a je da mutum 1000 to yanzu akwai bomb din ɗaya da idan aka tashe shi daga nan zai iya zuwa wata kasa ya je yakin da mutum 1000 ba za su tafi su yi ba mun gane da cewa zai iya zuwa ya kai farmaki cikin awa daya ya roga ga gurin da in aka ce mutum 2000 za a aika su roga za shi a wuni ɗaya za a ce su yi kokari suka roga za shi a wuni ɗaya mun gane da kyau a lokacin ma yake ba irin waɗannan doki da yaɗa amma sai zaman to an samu waɗanda suke al-muftadi'u su zo da abubuwa da wannan kuma ci gaba ne na zamani irin ka ga yanzu in ka ɗauka irin mota ta yaƙi da sauransu waɗannan duka abin da ya shafi duniya ne mun gane kada mutum ya ce maka ya za a wata lokacin ma yaji ka sa ka shiga mota ka sa shadda kayi kaza a wancan lokacin akwai kaza wannan bangaren duniya daban bangaren abin da ya shafi addini daban kuma a bangaren duniya ana so ku zaman to wayayyu kar ku zaman to ci ma baya a kullum sai dai a raka shigo muku da komai daga wani guri kuma ku zaman to al-mubtadi'una wanda za ku dinga kirkirar abubuwa naku wanda za a zo a dinga kallon ku ana koyo mun gane amma kane zaman to kuma addini za ku dinga kirkira amma kuma a duniya mutakhallifuna ne na'am yace to bil lafza wadanda suka zo su daga maiki alaihi salatu wassalamu shine yafi wala yuqalu ibnu hajar yace ba za a ce bala allahu taraka zalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam la alla maiki alaihi salatu wassalam ya barbarin zawwa da sayyidina a cikin lafuzan da ya karantar da salati ya bar hakan din saboda kaskantar da kai na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda ma'aiki an san shi da tawadu da kaskantar da kai kama lam yakun yaqulu inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato bai kasance ba lokacin da ya ambaci sunan shi bai kasance ba yana cewa sallallahu alaihi wasallam zai ce inna ma ana muhammad mun gane ce ba zai ce ba sallallahu alaihi wasallam mun gane taw wa ummatuhu mandubatun ila an taqula zalika kullama zukir wato al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato a bar kira ce da mustahabbi zuwa da tace sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka ambaci ma'aiki alaihi salatu wassalam li anna naqu ibnu hajar yace saboda zamu ce laukana zalika rajihan da a ce wato fadar cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin da a ce shine rajih wato mai rinjaye ne ba murjuhiyar magana bace da ja'a anis sahabati thumma anit tabi'in da hakan din ya zo shi daga wajen sahabbai na ma'aiki sannan kuma ya zo daga wajen tabi'ai saboda din yadda zamu yi da'awar soyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda sahabbai suke son ma'aiki mu ba ma san shi ba za a kwatanta san mu da muke yi wa ma'aiki da san da sahabbai suke yi wa ma'aiki sanda suke yi wa ma'aiki faufau da na ba ma wajhul muqarana sahabbai na ma'aiki in kaga ma'aiki yana zaune a cikin su lokacin da suke zaune a fadar ma'aiki urwa ibnu mas'ud ne tsakafi Allah ta'ala ya ji kansa da rama tun kafin ya musulunta yace laqad wafadtu 'ala al-mulk laqad wafadtu 'ala kaisara wa kisra wa najashi yace fa ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu dabbu ma yu'azzimu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni dinnan da ka gani na tafi wajen sarakuna ba wai sarki ɗaya ba na tafi wajen shi sarakuna na duniya a wannan lokaci yace na je ni wajen kisra na je wajen kaisar na je wajen najashi yace to ni tunda nake ban taba ganin sarki ba wanda mabiyan shi suke girmama shi irin yanda girmama wanda sahabbai na ma'aiki suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ma tanakhamul khamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu fadalaka biha wajahu wajlidah wa idha amarahu mubtadaru amrahu wa idha tawadda'u kadu yaqtatibuna ala wudu'i wa ma yuhidduna an-nadhra ilayhi ta'ziman lahu wa idha takallama khafadu aswatahum ka'anna ala qisim mudayra aw kama qala wato yace wallahi manzan Allah idan yayi khaki ba ta taba zuwa kasa ba yace tunda na je ne manzan Allah inda yayi khaki ba ta faduwa sai a tafi hannun ɗaya daga cikin su kuma tana faduwa a hannun shi karka yi tunanin cewa wai a kasa zai ji daɗi albarka ta samu zai shafe 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 a jikin shi yace alhamdulillah shi ba albarka ta same shi yace manzan Allah magana zai yana magana zai ce musu ku aikata kaza kai tsaye za su tafi su aikata ba inda inda idan yayi alwala za ka ga kaman za su yi fada wajen ruwan alwalar shi wanda aka tara kowa yana neman ya shafa a jikin shi sha yayi albarka idan manzo Allah yana magana za ka kowa daga cikin su ya sassauta muryar shi a wajen manzo Allah ba wanda yake daga murya a wajen manzo Allah yace kuma ba sa kallon ma'aiki alayhi salatu wassalam da kallo wanda yake na harara saboda girman ma'aiki wannan urwa kafin ya yi musulmi ta ne da yaje ganda suke fushi ya je shi a lokacin in yana yi wa manzo Allah magana ya kama gemu manzo Allah mujira ibn shuba yana tsaye a gaban ma'aiki da hular kwano a kan shi da takobi a hannun shi idan zai buga idan zai taba hannun shi zai taba gemayar manzo Allah sai ya buje shi ya mare shi da takobi ce kai akhiri daga Allah ya ce rasulullahi ina yaro ina gemayar manzo Allah kai ba musulmi ba kace ka taba gemayar manzo Allah ce a wai wannan ko wanda gashi wani basabu da kace mishi mujira ne ce ai gudar alastu kuntu asafi gadar tiga to za mu ga yanda sahabbai na ma'aiki ga Abu Talha a lokacin da aka tafi yaƙin Uhud lokacin da sahabbai na ma'aiki alayhi salatu wassalam wato shedan ya zamar da su da kan hanya mai kyau suka tsere suka bar manzo Allah in banda mutum 12 to Abu Talha lokacin ya kasance idan manzo Allah yana leƙawa ya kallaci wajen mushrika yana cewa ya rasulullahi tushrif nahriduna nahrika yana ganin manzo Allah zai leƙa sai ya kare shi sai saboda kuma harbo kibiya ka ta same za mu gagga shi Qais ibn Abi Hazim yace ra'aytu yad talha ashalla wa qabiha annabiy sallallahu alaihi wasallam yawm uhud yace na ga hannun Talha ibn Ubaydillah kambalai saboda ya kare wani sara da za a yi wa manzo Allah ya meka jikin shi aka sare abu ma yanzu ya sai mu nuna cewa mu masoya manzo Allah ne so na gaskiya so na kaza amma ba za ka iya baiwa sunnar shi kariya ba mun gane da kyau to shine yace da a ce hakan din zawwa da lafazi na as-siyada shine rajih da ya zo shi daga sahabbai sannan kuma daga tabi'ai ibn hajar yace wallam naqif fi shay'in min al-athar an ahadin min as-sahabati wala tabi'in lahum bala zalika yace mu mu tsaya ba da komai daga asar wanda aka amso shi daga wajen sahabbai daga ɗaya daga cikin sahabbai ko daga waɗanda suka biyo bayan tabi'ai daga wajen waɗanda suka biyo bayan sahabbai sune tabi'ai bala zalika ya faɗa hakan din ma akasrati ma warada anhum min zalika tare da yawan abin da ya zo daga wajen su na abin da ya shafi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wa hadha al-imamu shafi'i ibn hajar yace ga imamu shafi'i a'ala Allah darajatahu Allah ta'ala ya daukaka darajarsa wa huwa min aktharin nas ta'ziman lin nabi sallallahu alaihi wasallam wato al-Imam Shafi'i yana daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan girmama ma'aiki alaihi salatu wassalam daga cikin mutane qala fi khutubati kitabihi alladhi huwa umdatu ahli madhhabihi ya faɗa a cikin khutuba ta littafinsa wanda ita ce shine majingina ta waɗanda suke bin madhhabar shi al-ummu kenan yace Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ila akhir ma addahu ilayhi ijtihaduhu zuwa karshen abinda ijtihadin sa ya bayar da shi zuwa gare shi wa huwa qawluhu shine fadar sa da yace kullama zakarahu dhakirun yana yin wato yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ce a duk lokacin da masu ambato suka ambace shi wa kullama ghafala an dhikri lighafilun da kuma duk lokacin da waɗanda suke rafkananno suka rafkana ga barin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح واتو الامام ابن حجر يتي كايكاتي الامام محمد بن ادريس الشافعي واتو ياي استنباطن wannan كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون كايكاتي ياي استنباطن wannan واتو wannan جمله دين من الحديث الصحيح daga wannan hadisi ingatacce alladhi fihi wanda a cikin sa akwai subhanallahi adada khalqihi ورضوان نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته واتو جملولي ne guda hudu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fade su yace sarki ya tabbata ga Allah adadin halittu na Allah gabaki daya kaga cikin halittu na Allah nauri guda biyu ne ma ya zamanto dai mutumin kirki ma ya zamanto mai mutumin banza to kullama zakarahu dhakirun wadannan sune bangaren layin mutanen kirki wa kullama ghafla an dhikrihi dhafilun layin wadanda suke gafarallu kenan ngane faqad tsabata wato hakika ya tabbata a hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummil mu'minin wato hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fada ga daya daga cikin mahaifiyar mu daga daya daga cikin mahaifa mu ne daya daga cikin iyalansa tace nana juwairiya wara'aha qad aktharat at-tasbiha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ganta hakika ta yawaita tasbihi wa atalatuhu ta tsawaita tasbihi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fita daga wajenta bayan yayi sallar asubahi sai ya fita daga wajenta can sai bayan rana ta daga ya dawo yace mazilti alal halati allati faraka fiki alaiha biki gushe ba akan halin da na barke akai yace kwarai kwa ina ta ambatan Allah Allah sai ya ce da ita laqad qultu ba'daki kalimati wato lalle hakika na faɗi waɗansu kalmomi guda hudu bayan na fita daga wajenki na faɗi waɗansu jumloli guda hudu wanda na wuzinati bi maqulti da a ce za a auna su da dukkan abin da kika faɗa na ambatan Allah tun daga lokacin da na fita daga wajenki har dawowa ta la wazalatunna da wannan jumloli guda hudu da na faɗe su sau uku da sai tayirin jaya da sai sun yi nauyi sama da wannan abin da kika faɗa din fa zakara zalika sai ya ambaci wannan hadisi subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi ridwa nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshi subhanallahi wa bihamdi midada kalimati wato lokacin da bawa zai faɗi waɗannan jumlolin guda hudu to aikin da ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala yabo da kirari da tasbihi adadin dukkan abin da wato Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mun gane da kyau wa kana sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu al-jawami'u min ad-du'a'i wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance al-jawami'u min ad-du'a'i wato addu'o'i waɗanda suke dunkulallu wanda suka kunshi abubuwa da yawa suna burge shi cikin addu'a manzo Allah yana burge shi ya zo shi da al-jawami saboda manzo Allah an bashi jawami'u al-kalim kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim wa bu'ithu bi jami'il kalim mun gane da kyau jawami'ul kalim shine ka faɗi kalma daya amma kuma ta kunshi abubuwa da yawa in alkhairi na duniya in kace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana lokacin da kace Allah ka bamu kyakkyawa a duniya duk abin da yake mai kyau ne ka roka kace ba Allah ka bani kuɗi kace ba Allah ka bani lafiya baka ce Allah ka bani mace tagari ba baka ce Allah ka bani makwabcin kirki ba lokacin da kace hasana din nan fi duniya makwabci na kirki nagari ya shiga cikin hasana dukiya kyakkyawa ta shiga cikin hasana almaratu salihah tana cikin hasana mazauni mai kyau yana cikin hasana, abakan tafiya na gari yana cikin hasana, ilimi mai amfani yana cikin hasana. Amma kaga in ka zo ka fara zana, Allah yana roƙonka ka bani ilimi mai amfani, ka bani bace ta gari, ka bani kaza, ka bani kaza. Sai ga bace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Ya gama da duniya da lahira din kai kana famar duniya kare. Mun gane? Shi yasa manzo Allah, Allah ta'ala ya bashi aljawami na jawami'ul kalim, Allah ya bashi jawami'ul kalim. Mun gane? وقال عقد القاضي اياض بابا في صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء وتوقيق القاضي اياض الله تعالى يجزيه الرحمه يا كل باب cikin sifar salati ga maiki alaihi salatu wassalam a cikin littafin sa ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam wato ash-shifa littafi ne wanda yake sananne wanda zai sanar da kai haƙoƙi na farin jakada sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wani yake cewa kulluhum hawalud dawa'a walakin ma ata bi shifa'i illa iyyahu. Wato dukkanin malamai sun yi ta kokari su kalato inda za a samu magani wanda mutum zai sha ya warke game da matsalar shi ta abin da ya shafi ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ya karanci wane ne ma'aiki, menene matsayin ma'aiki, menene aikin ma'aiki, me ma'aiki alaihi salatu wassalam yake da haƙƙi na mu yi mishi shi. Kowanne daga cikin magabata ya yi kokari ya yi rubutu a wannan ɓangaren, amma ba wanda ya zo da magani da waraka face dai iyawo. To littafin sa ash-shifa littafi ne mai kyau, yana nan akwai rubutu bugan Zaria, akwai kuma bugan Masar, akwai irin wannan rubutu namu, akwai kuma irin rubutu namu na Allo, akwai kuma irin rubutu na bugan Masar, irin waɗannan littattafan da muke karanta kin kowanne idan ka nema za ka same shi. Allah ne wanda ma na fi sani shi ne irin wanda yake da kai bugu na rubutun Zaria, irin Qur'ani na hannu. Mun gane? To amma akwai irin waɗancan kin ma, saboda littafi ne wanda ba na yau ba ne. Yawanci da za mu ga cewa a munasaba da dama za ka ga ana karanta shi. A wancan lokacin za mu ga idan watan azumi ya shiga, akwai guraren da har a yanzu idan ka shiga Najeriya, guraren da za ka ga cewa maimakon tafsiri, saboda at-tafasir sun yadu, majalis din da ake tafsiri ba za ka lissafa su ba. A gari daya a Najeriya in ka shiga, in a Kano aka ce maka ka lissafa majalis din da ake tafsiri a Ramadana, to ina ga sai ka kwana, sai kai kwana uku kana bin unguwa ka lissafe daga ƙarshe, kuma sai ka je ba majalisin wani. Kun gane da kyau? Da Allah ba har a ga mota da akwai gurin da baka san ba, ana tafsiri din sai daga ƙarshe ka ji labari. To amma ash-shifa za mu ga akwai Dr. Umar Sani Fage, ina ga hatta shekarar da ta fice ita yayi, yawanci ita yake karantarwa a cikin azumi, saboda bayan an kulla alaƙar tsakankanin mutane da mahaliccin subhanahu wa ta'ala ta hanyar karantar da su alƙur'ani da kuma fassara musu sako na Allah, to akwai buƙatar kuma a ƙara karantar da su abin da ya shafi wane ne ma'aiki. Saboda wani lokaci za ka ga cewa mutum an kawo mai maganar ma'aiki, amma saboda bai san wane ne ma'aiki din ba, bai san ƙimar shi ba, alkajina mu da Allah kar a kakal a dame mu da hadisi a bata mana a raba kan al'umma. Akwai abin da zai haɗa kan al'umma in mun da alƙur'ani da hadisi din, ai shi ne abin da yake haɗa kan al'umma. To a cikin littafin sa ash-shifa, ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين. واتو الإمام القاضي يا رويتو آثار ودنسك أبا بندوك كاوادك جماعة مرفوعة إذا أكت الآثار المرفوعة سنة حدثيك نواندسك تبتز واندعك جنك ناسزوها كمائك. تبود الأثر shine abinda tabi'i, abinda sahabi ya faɗa, duk abinda ba a jingina shi zuwa ga ma'aiki ba zaka ce mai al-asar. Saboda dama guda uku ne, akwai al-hadith, akwai al-khabar, akwai kuma me al-asar. To al-asar shine hadisi mawqufi, zaka ce mai asar. Mun gane da kyau, hadisi mawqufi maganar da sahabi ne ya faɗa, urqubu muhammadin fi ahli baitihi, zaka ce wannan asar ne. Mun gane da kyau, haka maganar tabi'i da aka ce mata asar. ibn Shahab az-Zuhri yayi magana zaka ce mata asar mun gane Ayyub ibn Abi Tabi mata Kaisan as-Saktiyani zai magana kace asar to amma idan kana so ka jingina ta gaba ake sai kai mata na'at da al-marfu'a mun gane sai ka ce al-atharul marfu'a ko al-atharul marfu'u wato hadisi wanda yake abin daukaka zuwa ga maiki saboda wa ma'udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-marfu'u mun gane saboda dan abin da aka jingina wa maiki shine za a ce da shi al-marfu'u to wato al-qadi ya rawaito hadisi zuwa ga maiki alaihi salatu wassalam daga jama'a ba dai ba babi ba daga mutum ba dai ba babi ba ba uku ba na sahabbai da kuma tabi'ai wanda laysa fi shay'in minha an ahadin min as-sahabati wa ghayrihim lafdu sayyidina wanda babu lafadin sayyidina a cikin kowace hanya daga cikin hanyoyin da shi al-qadi iyad wato ya rawaito daga jama'a ta sahabbai da tabi'ai daga ɗaya daga cikin sahabbai ko daga ɗaya daga cikin tabi'ai minha yana daga cikin hadisan da al-qadi iyad ya kawo saboda a can ya kawo hadisai da yawa saboda can wato in kaji ana cewa kasuwar kurmi a bangaren abin da ya shafi litattafai in ka tafi Kano in ka je kasuwar kurmi to ina ga kaman ka je ka Saudiya za ka gani wata ungure ita ba saboda ba koi da bala yake sai da litafiya Saudiya ko to in ka je kasuwar kurmi ka je ka baje kolin litattafai to haka baban da shi al-qadi iyad ya kulla na abin da ya shafi sifar salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya kawo maka da ya maka baje koli ne na hadisi to sai bala yace minha yana daga cikin hadisan da ya kawo a can Ibn Hajar kenan yace yana daga cikin hadisan da ya kawo a cikin litafin Ash-Shifa din hadithu Ali ibn Abi Talib annahu kana yu'allimuhum kayfiyata as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wato hakika ya kasance yana karantar da wato dalibansa yanda ake yin salati yanda ake yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu salati fa yaqulu ma'aiki Ali ibn Abi Talib yana cewa Allahumma dahil madhuwat ya Allah wanda ya shimfida kasashe guda bakwai dahi ma'ana basit kenan mun gane wal ardu ba'da zalika dahaha ya Allah wanda ya shimfida al-madhuwat wato ababan shimfidawa su ne kasa guda bakwai Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna wa bari'il masmukat ya ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kirkira wanda ya kage al-masmukat wato ababan rufi guda bakwai su ne samai guda bakwai rafa'a samkaha fasawaha wa aqdasha laylaha wa akhraja duhaha sama ita ce asam wato rufi kenan ya wanda ya kage al-masmukat wato abubuwan rufi guda bakwai su ne samai guda bakwai wato Allahumma Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna mun gane ij'al sawabiqa salawatika ya Allah ka sanya sawabiqa salawatika magabatan salatinka wa nawamiya barakatika da wato dadaddin albarkokinka wa za'ida tahiyyatika da kuma karin gaisuwarka ala Muhammadin abdika wa rasulika ga annabi Muhammad bawanka kuma jakadanka al-fatihi lima ughliqa wanda ya bude abinda aka kulle shi ga jama'a ita ce aljanna wanda hadisin Anas ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine wanda zai bude wa kafar aljanna bayan wato an ce mutane su je su shiga aljanna za su tarar da ita a rufi kowa iya je kuma ba wanda ya sai je ya ci a bude mishi mun gane da kyau kowa iya je kai da ba lallan alhurbaci aka baka aka ce ka huce ka je kai ya bude mu ba ya ce kai waye ce waye da sunanka me ake cada me gabin goro a cikin miya a cikin kayan miya kai menene matsayinka a saka goro a cikin kayan miya to ai ka sai ya ce kai me matsayinka a kai ba annabi ba kai ba mursali ba kai ba kaza ba kai halka zo ka ce a bude maka da huwa jini to kuma baya san kuma baya ka sace layi to wannan Allah shi zo ya ce a bude mana sai mala'ika ya ce bika umirtu la aftau li ahadin qablak kai aka ce wa umbu kai aka umarce ni in dai ba kai ba kalan bude wa kowa mun gane da kyau sai da yace al-fatihi ma ughliq wa ana aliyin sannan kuma an rawaito daga ali ibn abi talib annahu kana yaqul haqiqa ali ibn abi talib ya kasance yana fada yana cewa salawatullahi albarir rahim wato tsere tseren Allah da aminci albarri Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake mai kyautatawa ga bayinsa arrahim wanda yake mai babbar rahama wanda ta shafi bayinsa mu'minai a gobe kiyama wal mala'ikatil muqarrabin da kuma mala'ikai waɗanda suke ababan kusantawa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wan nabiyina da annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala wasiddiqina da siddiqai waɗanda suka kai makura wajen gaskata ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma waɗanda suka kai makura wajen gaskata jakadunsu na magabata washuhada'i da shahidai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta su da shahada saboda shahada arziki ne daga Allah tabaraka wa ta'ala man sallallahu ash-shahadati bi sidqin ballagahu Allahu manazila ash-shuhada'i wa imata ala firashi hadithin sahal ibn hunayf was-salihina da kuma nagartattun bayi na Allah wa ma sabbaha laka min shay'in ya rabbal alamina da dukkan abin da ya tasbihi a gare ka na komai da komai ya ubangijin talikai ya Allah to kai salati ala Muhammad ibn Abdullah ga Muhammad dan Abdullah khatimin nabiyina cikamakon annabawa ko kace khatimi ko kace khatami ko ne kira'a ce wanda ta tabbata walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ko khatiman nabiyina ko ne ya tabbata wa imamul muttaqina sannan kuma wato limami na almuttaqin wato wadanda suke kiyayewa dokoki na Allah shine ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbata cikin wato sahih muslim athar na urwa ibn zubair urwa ibn zubair yace az-zubair abdullah ibn zubair yayi khutba yace inna nasan a'ma Allahu qulubahum kama a'ma absarahum yiftuna bil mutaati wa aridu bi rajul yayi khutba yace akwai wadansu mutane mun lura da su yanda Allah ya makaftar da zukatansu haka ya makaftar da idanuwansu suna cewa ya halitta ayi mutu'a mutun yayi aure mai daile aure mai daile shine auren mutu'a yana yin wato jirwaye da kamaronka akwai wani wanda ya bayyana a Makka yana bada fatawa da halaccin mutu'a ce wannan kidahu ne banda makaftar zuciya ko makaftar ido gare shi ce innaka ladilfil jafi yace laqad kanatil mutu'atu tuf'alu ala ahadi imamil muttaqin yuridu bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam shine imamul muttaqina duk wani mai kiyayewa dokoki na Allah to bai kai ma'aiki ba yasa a cikin hadisi manzo Allah ya ce inni la a'lamukum billahi wa ataqakum la nafi ku sanin Allah kuma nafi ku kiyayewa dokokin shi mun gane hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim da hadisin Abu Shihab wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim da hadisin Aisha radiyallahu anha da Ummu Salama wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim duka manzo Allah ya tabbatar da cewa ana ataqakum billahi nafi ku kiyayewa dokoki na Allah da kuma hadisin Umar ibn Abi Salama wanda yana cikin Sahih Muslim al hadith wa ana Abdullah ibn Mas'ud to al hadith imma kace al hadithi ko kace al haditha ko kace al hadithu duk wanda ka faɗa zai zama to iya wato abinda zaka sako din amin din da zaka shigo kanshi ne kawai za a kalla in kace al hadithi kai wasa'un din asali ka sako zaka ce ila akhir al hadith hal zuwa ƙarshen hadith kun gane idan kace al haditha sai kace to fili kawai za ka kawo sai kace iqra al haditha ka karanta hadith in kace al hadith sai kace hadha al hadith wannan hadith da ali ibn abi talib wanda ya kawo shi cikin kenan littafi da ashifa wa ana abdullah ibn mas'ud sannan kuma an rawaito daga abdullah dan mas'ud annahu kana yaqul haqiqa abdullah dan mas'ud ya kasance yana fada yana cewa allahumma ij'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala muhammadin abdika wa rasulika ya allah ka sanya salatinka da albarkokinka da rahmalka ga annabi muhammad bawanka jakadanka imamul khairi wato shugaba na alkhairi wa rasulir rahama jakada wanda yake na rahama shi ma al hadith wa an al hasan al basri sannan kuma an rawaito daga al hasan al basri al hasan ibn abi al hasan al basri wanda shi kuma tabi'i ne ba sahabi bane ya rasu hijira ta ma'aiki tana 110 ciccif annahu kana yaqul hakika al hasan al basri ya kasance yana fada yana cewa man arada an yashraba bil ka'as al arwa dukkan wanda yake so ya sha an ya shiraba bil ka'sil arwa ya sha da kofi wanda yake cikakke wanda yake mai kosar da ishirwa min haudil mustafa daga tabki na al mustafa abun zabi shine ma'aiki alayhi salatu wassalam duk wanda yake so gobe ya sha daga tabkin ma'aiki ya koshi to fal yaqul ya fadi wannan salati da yace allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyati wa ahli baiti wa ashabihi da surkan shi wa ansarihi da mataimakan shi wa ashiyahi da jama'arsa wa muhibbihi da masoyan shi mun ga da kyau baya duka mun yi shi fa hadha ma usiruhu min ash-shifa to ibnu hajar yace wannan shine abin da na ciro muku shi daga cikin littafin ash-shifa bi ta'rifi hukmul mustafa sallallahu alaihi wasallam mimma yata'allaqu bi hay'ati salati alaihi daga abin da yake da arada yake rataya da kamar sallah ta salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam abin da yake da alaka da sifar salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam abin da na ciro shi daga wajen sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su wa zakara fihi ghayra zalik wato al-qadi iyad ya ambaci wato wani wannan a cikin littafin ash-shifa din saboda anan ya kawo maka kadan ne ka koma can in kana so ka gaba da kodi na'am ibn Hajar yace kwarai warada fi hadith ibn Mas'ud annahu kana yaqulu fi salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi cikin hadith na Abdullah dan Mas'ud hakika kasance yana fada cikin salatin shi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa Allahumma ij'al fadaila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin ya Allah ka sanya wato fadaila na salatinka da rahmalka da albarkokinka shugaban talakai ga shugaban manzanni shine ma'aiki alaihi salatu wassalam الحديث يتي اخرجه ابن ماجه الحافظ ابن حجر العسقلاني يتي wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi walakin isnaduhu da'if sai dai isnadin sa bai sha ba isnadin shi yana da kai rauni wa hadisu ali al-musharu ilayhi hadithun ali wanda aka yi nuni zuwa gare shi awwalan da farko wato allahumma dahil madhuwat wa baril masmukat akhrajahu at-tabarani bi isnad laysa bi ba's Abu al-Qasim al-Tabarani ya fitar da shi da isnadin da babu laifi game da isnadinsa. Wa fihi alfazun ghariba wato a cikin wannan hadisi da akwai lafuza wanda suke baki ne a wajen rawaito ha mashruhatan fi kitabi fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam na rawaito su halin kasancewa suna abin yi wa sharhi a cikin littafin fadlun nabi sallallahu alaihi wasallam da Abi al-Hasan ibn al-Faris. Wa kad zakara ash-Shafi'iyyah hakika wato malaman Shafi'iyya sun ambata cewa anna rajulan hakika mutum law halafa la yusalliyanna ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da ace zai rantsa da Allah yace lalle wallahi zai yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam afdalus salati mafificin salati yace wallahi sai nayi wa annabi salatin da yafi kowanne salati daraja a wajensa fadariqul birri hanya ta kubutar da rantsu wannan tashi ya zamanto ba tare da yayi kafara ba ayin salliya ala annabi sallama yayi salati ga ma'aiki alayhi salatu wassalam yace allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu dhakiruna wa saha al-dhikri lighafiluna wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi ato abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi min litafi riyadus salihin da al-arba'un an-nawawiyya da al-azkar da al-minhaj da sauran littattafai wanda yayi a bangaren abin da ya shafi hadisi da kuma bangaren abin da ya shafi fiqh ta mazhabar Shafi'iyya da azkar yace was-sawabu alladhi yanbaghi al-jazmu bihi wato daidai wanda ya kamata a ce an jazm da shi an tafi akan shi cewa wanda ba sabani akan shi kana da tabbas cewa wannan shine salatin da yafi kowanne daraja a wajen ma'aiki shine a ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim al-hadith saboda wanda shi ya tabbata a cikin da tattafai ingantattu a cikin Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah da sauransu wa kada ta'aqqabahu jama'atu min al-muta'akhirin to halin zo yana magana akan abin da ya shafi magana da Ibn Hajar ce ya kwaso a ce hakika waɗansu jama'a na al-muta'akhirun wato sun ci dindinniyar wato al-Imam an-Nawawi bi annahu laysa fil kayfiyatayn al-madhkuratayn ma yadullu ala thubuti al-afdaliyyah fihi ma min haythu an-naql saboda a cikin waɗannan kaifiyar guda biyu waɗanda aka ambata babu abin da yake nuni akan tabbatar abin da yafi a cikin su ta fuskar annakal rawaitowa daga ba wani magabaci wanda yace wannan salati din yafi wani daraja wa amma min haythul ma'ana amma ta fuskar ma'ana fal afdaliyatu zahiratun fil awwal wato fifikon ya tabbata a bayyane yake a wato na farko kenan Allahumma salli ala Muhammadin kullama dhakarahu adh-dhakirun wa saha an dhikrihi al-ghafilun wal mas'alatu mashhuratun fi kutubil fiqh al-hafiz ibn hajar yace mas'ala din nan mashhuri yace litattafai na fiqh sai ku koma ta wal gardu minha buƙata na korota anan anna kullu man dhakara hadhihi al-mas'alata min al-fuqaha'i qadiba wato hakika dukkan wanda ya ambaci wannan mas'ala din daga cikin fiqhai gabaki ɗayan su lam yaqafi kalami ahad minhum sayyiduna ba wanda lafazin sayyiduna ya afku a cikin zancen ɗaya daga cikin su ba inda sayyiduna ya zo shi walau kana ta hadhihi ziyadatu mandubatan da wannan ziyada ta zaman to mandubiya ce mustahabbiya ce ana son ta ma khafiyata alaihim kullihim hatta aghfaluha da ba za ta buya ba ga wato magabata gabaki ɗayan su hal sarbu kana gaba na zawa da ita a cikin rubututtukan su wal khairu kulluhu fil ittiba'i wallahu a'lam alkhairi gabaki ɗayan sa wajen yana nada ne a cikin yin biyayya ba cikin kirkirar abu ba Al-Hafiz Ibn Hajar yace Allah ta'ala shine masani wato Al-Hafiz Ibn Hajar ra'ayinsa shine kada ka zo da sayyiduna kenan ko yawwara qultu Albani yace ni ma nace wa ma za bi ilayhi Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah abinda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ta'ala jikansa da rahama ya tafi zuwa gare shi min adami mashru'i yace taswidihi sallallahu alaihi wasallam fi salati alaihi na rashin shar'ancin iya wato shugabantar da ma'aike alaihi salatu wassalamu lokacin da kake mai salati ka kizawa da lafazin sayyiduna ittiba'a lil amril karim saboda bin umarni na ma'aike alaihi salatu wassalamu wa huwa allazi alaihi hanafiya wanda kuma akan wannan ra'ayi ne a hanaf suke kai malaman mazhabar al-imamu abu hanifa huwa allazi yanbaji tamassuku bihi shine abin da yafi dacewa abin da ya dace da mutun yayi ruko yayi kankamo da shi da annahu dalilu sadiqu ala hubbi saboda wannan shine dalili wanda yake na gaskiya akan san ma'aike alayhi salatu wassalam Allah ta'ala ce ka ce da su in kuntum tuhibbunallaha idan har kun kasance kuna son Allah da gaske ba wai da baki bane sanda kuke din ya shiga har zuciyarku da gaske ne fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullahu kuma Allah ta'ala zai so ku kuma ya gafarta muku laifuffukanku Allah mai gafara ne sannan mai jin kai wato alamar cewa kana son ma'aiki da gaske kana son Allah da gaske shine ka bi ma'aiki sau da kafa dai inda ya ajje kafa ka ajje inda ya dakata ka dakata kada ka bi kirji ka huce inda bai tsaya inda bai huce ba mun ga da kyau wato wani yake cewa wanda yake da'awar son ma'aiki alayhi salatu wassalam yace law kana hubbuka sadiqan la ata'tu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san ka da gaske ne ce da ka mai biyayya dan yin al-muhib innal muhibba liman yuhibbu muti'u dan masoyi mai biyayya ne ga wanda yake so wato abin da ya shafi alakar soyayya tun a lokacin jahiliya ma yanda aka sani shine in kace kana son wani to wa abin da yace yake so ko da kai bai maka ba ta kace kana son shi wani yace da za a ce mun in tsaya law qila li if ala jamril qada ala jamril qada ce da waqaftu walam atamassali ko na maka mutun sa ce da za a ce in tsaya akan garwashi na kirya wato iccen kirya icce ne wanda yake yafi addu'a karfi wajen ci in ya kama ya kama yace to da za a ce in tsaya akai yace wa masoyin shi da ke zaki ce mun in shiga cikin wuta in tsaya ce wala da na tsaya saboda ku gurbin ki wannan masoyin shi yake gawa soyayya shine ba wai zancen ka zo da sabon abu ba kai biyayya da'a iya da'a ga wanda kake sanna shi da gaske walizalika qala al-imam an-nawawi fi ar-rawda saboda haka ne al-imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin rawdatu talibin cewa akmalu as-salati ala an-nabi allahumma salli ala muhammad ilah mun gane cewa wafqan naw'i thalith al-mutaqaddim wato daidai da nau'i na uku wanda ya gabata a baya kenan falam yadhkur fiha as-siyada bi ambati wala hudan as-siyada wannan faida ta uku ta dauki lokaci mai tsawo yana ga ne kamata mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik